traveling forever in the dark. Darkness into blackness. There and back, it's always black. Flying along on a rhythm track. Darkness into blackness, into blackness. La 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 la, la 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 la.
Da 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 Thank you. Thank you.